Assalamu alaikum. Allah ya gafarta malam. Me hukuncin mutumin da yace bai yadda da duk wani littafi ba sai alqur'ani? In yayi maka sallama zaka iya amsa masa, zaka iya amsawa, ko kai in ka same shi zaka yi masa sallama? Kuma to wannan dai tana da muhimmancin da ina ganin damu bacce gobe sai mu fara da ita insha Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda tambayoyin ba lalle ne su shiga cikin recording din video ba, saboda lokacin muna huce lokacin da ya kamata a ce standard lokacin da ake bayarwa minti 50 ne zuwa 55. Ba ka ba sai ana sa a television yana cikin yi sai ya yanki. Shi yasa muka misalin cewa wani lokacin mu dinga kyale tambayoyin a waje saboda tafsirin ya zama ya haɗe, wannan sai su fito a cikin kaset. Wannan ya ce assalamu alaikum da Allah malam, sauraron music generally haram ne? Ita ma wannan insha Allah gobe za mu karya ta. Malam tambaya ta shi ne me hukuncin amfani da tasbaha wajen zikiri? To wannan Bakar Abu Zaid Allah ya ji kansa da rahama ya yi bayani sosai a kan a littafinsa As-Subha. Asali dai da babu tasbaha wanda ake janta ake janta, daga baya aka same ta. Kuma in ka duba tarihin ta asali, irin wacce muke amfani da ita yanzu dai za ka ga asali ba musulmai ne suka zo da ita. Yan Anglican masu riga mu za ka ga su suna da tasu ma har da wani irin sila danan nan a jiki da sauransu. To amma duk da haka kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi magana mai sauƙi da kyau a ciki, cewa wai dan mutum ya rike sharbi ba yana nuna ya bar musulunci ba, bal ma wanda zai rike sharbin ko bid'a ba za ka danganta shi da ita ba. Saboda watakila yana samun rikirkicewa ne wajen lissafin, don haka sai yake amfani da sharbin. Amma dai da mutum zai yi da hannu, to da shi ne ya fi koyi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. Saboda haka da Allah kar a tsananta da yawa akan abin da ya shafi rike sharbi, sai dai in mutum ya mai da rike sharbin ya zama kuma wata aqida ta daban, to wannan kuma ya shiga wani yanayi daban. Amma dai akwai wani sabon sharbi da aka yi na Turawa ko wanda yanzu shi kawai ɗas ake danna shi, ni ina ga wannan ma ya ɗan fi ikhlasi akan wannan. Wannan fa yanzu mutum zai ratayo shi a wuya, wannan haramun ne rataye sharbi a wuya, sai ka ce wani ɗan kiristoci ma haka suke yi su rataya shi. Kaga wannan kwaikwayon wa'anda ba musulmai ba ne, ko wani ya riko shi don dai ka fahimta cewa eh lallai wannan fa ba dama ne, sai ta tarkatar ja yake ta ta yi. Wannan kuma ga akwai nuni na ci da addini da ƙarya. Wani kuma ma ya rataye shi a kunne. Akwai wanda zai fita fa har an yi sata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, aka rufe lafiya da manta tarbina a gida kamar ya manto imaninsa. To wannan shi su wa'annan su ne suke da matsala. Amma asalin rike tarbin shi ne khilaful aula, ba shi ne ya fi zama daidai ba. Abin da ya fi zama daidai shi ne yi da hannu kamar yadda annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam. Wasu suna hakikanta ai Abu Huraira yana da tarbi mai duhu, to Abu Huraira da ya tarbi mai duhu sai ce jama'a kuma ku yi tarbi mai duhu, kasan uzurinsa in ya tabbata ma kenan yana da tarbi mai duhu. Wallahu ta'ala a'lam. Shin malam idan na faɗi alkhairi akan mutum a bayansa, shin nayi cin naci namansa? Kenan ma'ana shin mutum ya faɗi al'amun da ma'anar ta fito? A'a, ai haka ma ake so, ka faɗi mutum da alkhairi a bayan idansa, don in ka faɗa a gaban idansa za ka iya fitinarsa ko kuma ka ruɗe shi. Assalamu alaikum. Allah ya ƙara wa malam lafiya da shi da alarammansa da dukkanin musulmi baki ɗaya. Me hukuncin mutumin da yake haɗa sallah sai gab da asuba zai rama, kamar mun yi bayanin wannan jiya? Me hukuncin mutumin da yake harka da malamai, mun yi bayanin wannan jiya ita ma, haɗawa a kai kenan. Assalamu alaikum. Allah ya ƙara wa malam lafiya. Tambaya ta anan shi ne, malam an yi magana akan ƴan aljanna da kuma abin da aka tanadar musu, maganan mataye su kuma me aka tanu musu, shi ma mun yi bayani jiya. Assalamu alaikum. Malam mutumin da matar da ta karya azumi, ita wannan ta jiya ce, mutumin da yake wa mamata addu'a, shin da gaskiyan mata suna su ma suna masa addu'a? Mamata suna ji, duk wanda yawa mamaci addu'a Allah yana sawa mamacin ya ji. Saboda haka yana da kyau ka yawaita yi wa mamaci addu'a. Kuma ko mamacin bai rama ba, ai Allah yana halittar mala'ika, shi ma ya ce walaka bi mislihi, kai ma Allah ya maka. Shi yasa a wani jok, irin jok ɗin nan da suke sharing a WhatsApp, ina jin kun taɓa jin su, ko ƙarya ne ko gaskiya ne, oho wai wani mutum ne kullum ya zo, kullum sai ya zo ya dinga cewa Allah abokina wani Allah ka ba shi mata, Allah ka ba shi mata. matar tasa tana zuwa tace kai ka fade na wannan addu'a fa ba fa na su. He says, what is wrong with this kind of prayer? I'm praying for my friend that Allah subhanahu wa ta'ala should grant him a wife. What is wrong with this? She said, please, I don't like you. Just leave him. Ya kiya daina kawai tana zuwa ta shi ta shiga gaban sai wallahi ba za ka yi ba. We won't pray again. So he said, saboda naji an ce duk wanda ya daga hannu yana addu'a Allah zai halicci wani mala'ika zai zauna ya ce kai ma Allah ya baka irin abin da ka roka wa dan uwansa. In naji Allah ya baka mata fa kai ma aka kara miskiniya ita tsoro take ji ka aje a mata kishiya. Saboda ita mace tana fahimtar harkar kishiya sosai fiye da yanda baka. Allah ya sa mu dace. Yace wannan please, what is the punishment, what is the position of a Muslim working for an agent of fool, that is a fool, I mean fool, P-O-O-L, fool agent or gambling agent? It's just like he partakes in this kind of act. As Allah subhanahu wa ta'ala says, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. It's part of the deen. And Allah subhanahu wa ta'ala will punish him as he punishes those who participate in that game or gambling. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. Assalamu alaikum. Malam dan Allah wacce ka'ida ce malaman fiqhu suka shimfiɗa wajen hada sallar azhar da al'asr da kuma magariba da isha'i ga matafiya. To so kake a dan rage ba kai ta kawai yadda kake. Lokacin azhar ka hada da al'asr, in kuma ka makara kai ta kai azhar da al'asr lokacin al'asr. Lokacin magariba kai magariba da isha, in kuma ka makara ka hade su a lokacin isha. Wannan shi ita ce ka'idar da kakka ma ƙara, in ba haka ba za a faɗo maka abin da kuma zai gagare ka kasa cikawa. Assalamu alaikum malam, Allah ya ƙare mu da lafiya da basira. Amin. Tambayata anan shi ne, wanda mazi ya fito masa yayin da yake azumi, menene hukuncinsa? Hukuncinsa shi ne inda gangan ya janyo mazihin, magana mafi inganci azuminsa bai kare ba, amma dai Allah zai rubuta masa alhaki, wataƙila ma in ba a wasa ba za a ƙwace ladan azumin kuma sai ya yi ciku. Kuma sannan ga shi yayi shi ya shaki shi ruwa, amma kuma ba za ma a ba shi damar ya rama ba ballantana a ce zai biya wani azumin da ba. In kuma haka nan ne ba bisa san ransa ba, ko kuma mutum ne da yake da ƙarfin sha'awa ɗan ƙaramin tunanin da bai a wajen wasu ba zai iya janyo masa wannan matsalar ba, shi kuma ya janyo masa wannan matsalar. To nas'allaha ta'ala an ya'fu 'anna jami'an. Shi ma kuma wancan ɗin wanda koda da gangan ya janyo mani mazin, in dai ya roƙi Allah, Allah zai iya gafarta masa kuma in ya bari. Assalamu alaikum malam, Allah ya ƙara ma imani. Alin tambaya anan shi ne, a sanar da mu fa'idar jalsatul istiraha. Fa'idarta in kana buƙatar hutu za ka iya yinta domin ka huta. Assalamu alaikum. Tambaya ta ita ce, menene matsayin mutumin da ya musuluntar da mace kuma har ya aure ta? Nurun ala nur kenan. Ai wannan ba abu ƙaramin abu mai kyau bane wallahi. Da a ce ma mutane za su dinga haka, to kar kuma mata su ce na ce mutane su dinga su hana a yi wa'azin maguzawa kenan, su hana a musuluntar da kafirai. Ma'ana dai gaskiya inda a ce za a yi ƙoƙari duk waɗanda aka musuluntar a nema musu miji, wallahi da za a samu waɗanda za su musulunta da yawa saboda fataran miji. Ba fa mu kadai ne musulmai muke fama da matsalar miji ba, hatta su kansu arnan akan samu waɗanda su akwai kyakkyawan abu a cikin zuciyarsu, kawai dan dai sun taso ne suna arna, amma ba sa son zinace-zinace, ba sa son fidda tsaraici, kawai dai su ba san hanyar da za su yi protecting din kansu ba. Amma akwai masu sauƙin kai waɗanda da ita da iyayenta in suka ci cewa za a aure ta za su bari ta musulunta, ko ba a samun haka? Ana samu. To don haka wannan nurin ala nur kenan, wato sai zanto ta musulunta kuma sannan ta samu miji. Allah ya sa mu dace. A kafin mu rufe akwai sako yau ko kuma shine dai.